Gonzalo Suarez wanda ke jarar aiki a Niger ya tantauna da Prime Minister Uhumudu Muhammadu a game da batun tsaro a kasar da ma yankin Sahel inda Amurka ke taka rawa sosai wajen ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da suka hana wa jama'a sakat yau shekaru da dama.
We discussed the inherent risk of instability to the region posed by disinformation.
Yace mun tantauna akan babban hadarin da ake fuskanta a fannin tsaro a wannan yanki wanda kuma ke da nasaba da yada labaran ƙarya da dai gefe aika-aikar kungiyoyin ta'addanci akan iyakokin Niger. Zamu ci gaba da aiki da Niger a fannin tsaro da diplomasiya da ayyukan ci gaban al'umma har sai mun cimma gurinmu na tabbatar wa 'yan ta'adda cewa ba za su taba samun matsuguni ba a wannan yanki.
Also providing hope and opportunity to the people of Niger.
Mataimakin sakataren Amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira jajircewar hukumomin Niger akan maganar samar da tsaro.
At our meeting, it was also an honor to hear from the Prime Minister.
Gonzalo Suarez ya ƙara da cewa, "Na yi farin cikin ji daga bakin Prime Minister irin matakan da hukumomin Niger ke ɗauka domin samar da tsaron ƙasa da ƙasa." Niger da Amurka na gudanar da ayyukan haɗin gwiwa waɗanda ke ƙarƙashin kulawar ma'aikatata. Muna godiya sosai da Prime Minister ya ba mu damar yin wannan tattaunawa. Zaman nan da muka yi hulɗa ce da ke nunin hulɗa ta gaskiya da ke tsakanin Amurka da Niger. Jamhuriyar Niger da ke fuskantar barazanar 'yan takifan ƙasashe makwabta daga wasu sassan ta aƙalla biyar na ware sama da kashi 15 daga cikin 100 na kasafin kuɗaɗenta na shekara domin tunkarar matsalolin tsaro. Tsayin dakar da hukumomi suka yi akan batun kare iyakoki ya sa ƙasar ke samun jinjina daga manyan ƙasashen duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.